ayyuka na yau da kullum, kai ma ka sani, dan an ce yanzu ba za a yi amfani da kuɗi wajen kyautata rayuwar talakawa ba, sai dai a yi su wajen kyautata harkar tsaro. To mu anan kuka da muke tun farko shine tabarbarewan tsaro a jihar Adamawa bai kai na jihohin Borno da Yobe ba, kuma dalili hujja da gwamnati ta bayar ta bakin ministan harkokin waje Olugbenga Hashiru cewa sun kagaba mana wannan abin saboda muna makwabtaka da Kamaru ne, kaga ya zama kuma shi ma ba zance ne da zaka dauka da nauyi ba, saboda ai jigawa tana makwabtaka da Yobe kuma tana makwabtaka da Niger da Chadi, in haka ne aida su ma suna ciki, in kuma makwabtaka da Borno ne da Gombe da Bauchi suna ciki, don suna makwabtaka da Borno suna makwabtaka da Yobe. To in kuma an yi ne don a kare mu saboda muna makwabtaka Kamaru kuma muna makwabtaka da Borno, to ai kaga bai dace kuma a ce an dauki kudin mu ba. Don haka mu muna gani kaman akwai dai wata manufa a cikin wannan al'amari. To amma Allah ya kiyaye.
To kamar jihohin da ake gani kin cewa tuni a rahotanni na nuna ni da cewa suna nazari na matakin da su dauka watakila a garzaya kotu.
To ai ya kama alatilas a garzaya kotu, saboda wannan kalubale ne ga demokradiya ita kanta, ba ma ga mu a jihar Adamawa ba, kalubale ne saboda wannan doka ba ta da hurumi, ba ta da hujja a tsarin mulkin Najeriya. Babu inda aka ce shugaban kasa in ya kafa doka ta ɓaci ya cire gwamna ko ya ƙwace iko da gwamna ke da shi. Dokan kasa ta ce idan shugaban kasa ya furta aniyarsa na kafa doka ta ɓaci, sai majalisa ta amince masa kafin ya fara aiwatarwa. Amma in ka lura an aiwatar da doka ta ɓaci nan anan jiha sama da sati guda kafin ma majalisa ta tattauna a kai. An ce doka ta ɓaci idan shugaban kasa ya yi ba inda aka ce masa ya ɗauki kuɗaɗe. Karka manta fa da ya kafa wannan doka ta ɓaci, ita ministar ta kuɗi Ngozi Okonjo-Iweala ta faɗa ma duniya cewa akwai contingency fund, kuɗin kota kwana da gwamnatin tarayya ke da shi, wadda da shi za a yi amfani wajen gudanar da harkar wannan tsaro. To ina aka waye gari kuma yau aka ce za a karɓi kuɗin jihohin nan a yi amfani da su? Wa ke faɗan gaskiya a wannan al'amari?